This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis, 7 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Kungiyar Hamas ta faɗa yau Alhamis cewa tawagarta ta bar birnin Alkahira na ƙasar Masar, wurin da ake tattaunawa da ta mai da hankali kan cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus har lahira, wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen ƙasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan ƙoƙarin daƙile bunƙasar Sin ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumai.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wata makarantar firamare da safiyar yau Alhamis, inda suka yi awon gaba da yara ɗalibai da dama.
Da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200, suka hada da malamin makaranta guda ɗaya.
Kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso sun kafa wata rundunar dakarun haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. To amma kuma
yanayi ma watakila matsalar za a samu ita ce matsala ta kuɗi ko ko ta makamai. Masu hannu da shuni suwa ne za su taimaka musu, shi ne babban aya don.
To haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Kungiyar Hamas ta faɗa yau Alhamis cewa tawagarta ta bar birnin Alkahira na ƙasar Masar, wurin da ake tattaunawa da ta mai da hankali kan cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila, kuma za a ci gaba da tattaunawar a mako mai zuwa. Sanarwar ta Hamas ta biyo bayan ƙoƙarin da ƙasashen Amurka da Masar da Qatar suka yi na tsawon makonni akan wani shiri da ya haɗa da dakatar da yakin na tsawon makonni 6, tare da sako wasu da ake garkuwa da su a zirin Gaza da kuma wasu fursunoni da ke hannun Isra'ila. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Isra'ila, wadda ta yi watsi da buƙatar Hamas na cewa sojojin Isra'ila su janye gaba ɗaya daga zirin Gaza. Isra'ila ta ce ta ƙudura aniyar kawar da ƙungiyar Hamas bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 1,200. A cewar ƙididdigar Isra'ila, rannar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta kai hare-hare tare da lalata headquarter mayakan a ɓangaren kudancin zirin Gaza. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus har lahira, wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati a yankin Karelia na arewacin Rasha a madadin Ukraine. Hukumar ta FSB ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin Olenet, mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar Rasha da Finland. Hukumar ta yaɗa wani faifan bidiyo da ke nuna yadda jami'an tsaro suke kutsawa cikin wani gini a wani yanki mai nisa, sannan suka buɗe wuta daga bisani kuma sai bidiyon gawa a ƙasa. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga jami'an Ukraine kan lamarin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen ƙasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan ƙoƙarin daƙile bunƙasar Sin ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumai, ya kuma jaddada aniyar Beijing na tabbatar da tsarin duniya da ƙawayenta irin su Rasha. Da yake magana da kafafen yaɗa labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin Ƙasar ta Jekanayika, Wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin Sin da Amurka ta sami ingantuwa tun bayan taron da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Sin Xi Jinping suka yi a watan Nuwambar bara, har yanzu akwai kuskuren fahimtar Washington game da ƙasar Sin mai yawa, kuma bata mutunta alƙawuran da aka yi a lokacin taron ba. ya ce Amurka na ci gaba da sabunta hanyoyin da suke bi na murkushe kasar Sin yayin da suka fada da jerin takunkumai. Ya kuma kara da cewa burin Washington na hukunta Beijing ya kai wani mataki da ba za a iya musaltawa ba.
To an jima kadan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya na bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata makarantar firamare da ke garin Kuriga ta karamar hukumar mulkin Chukun, inda suka yi awon gaba da dalibai sama da 100 tare da malaminsu. Hukumomin tsaron jihar dai sun tabbatar da aukuwar lamarin, duk da yake sun ce ba a kai ga gano ainihin adadin yaran da aka sace ba. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Da safiyar Alhamis nan ne dai 'yan bindiga suka yi wa makarantar firamare da ake kira LEA Primary School Kuriga 1 ƙawanya, inda suka kore ɗaliban makarantar 'yan kimanin shekaru 7 zuwa 15, kuma suka haɗa da wani malami zuwa daji wanda har ya zuwa yanzu kuma ba a ji ɗuriyarsu ba. Malam Aminu Jibrin Gwadaba Kuriga haifaffen ɗan garin Kuriga ne, kuma ya yi mun bayani akan abin da ya faru.
Ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8:30 bayan ɗaliban makarantar firamare da sakandare sun shiga azuzuwansu after assembly, sai ga su wa'innan 'yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1. Da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka haɗa da na primary school ɗin da na secondary school ɗin kimanin 200. Suka haɗa da malamin makaranta guda ɗaya wanda shi ne principal na ɓangaren ƙaramar secondary school, ana ce mai Abubakar Isa. Suka yi awon gaba da su.
Ya zuwa yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su?
Daga lokacin da suka yi wannan aiki, makarantar tana gabacin gari ne, to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin. Sai dai da yake su masana daji ne ko sun badda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su.
Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar cikin garin Kuriga muna cikin ɗimuwa da tashin hankali sakamakon yara 200, yaro dan shekara 7-8 zuwa shekara 15 primary da secondary, a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je, a ce an dauke shi an tafi da shi. Iyaye suna nan fa suna ta kuka, wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kaman abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan.
Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi 'yan bindigan har cikin daji. Sai dai rundunar ta ce bata san adadin ɗaliban da aka kora ba tukuna. Inji mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Eh, alal hakikanin gaskiya wannan mummunan al'amari ya faru a ita wannan makaranta. To amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu, kuma yanzu haka jami'an mu na 'yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kawo wanda suke kuma da civilian JTF, wato ɗan sakai, duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ce to wa'innan yara. So a yanzu har yanzu dai bamu samu figos din ba, dan ba ta figos din muke ba, ta ceto su muke yi.
Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke sace ɗalibai a makarantun jihar Kaduna ba. Abin da ya sa kuma masana harkokin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso ke ganin wannan babbar barazana ce a ɓangaren ilimi.
Na farko zai ruguza zukatan iyayen yara, na biyu zai karya wa malamai gwiwa, sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi, sannan na hudu ƙwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa, sannan na biyar makomar ƙasar, domin duk al'ummar da makomar ilimin ta ba shi da ƙwari, to lalle makomar ta tana da alamomi tambaya babu iyaka.
Wata shawara zaka bayar akan yadda za a magance wannan matsala?
Shawara ta farko, su al'ummu a duk inda ake da makarantu, tunda dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma bada kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida, ya zama ana amfani da su ta yanda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu, hukumomi su samar da wani tsari wanda zai bada sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye, yanda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa.
Idan dai hukumomi suka tabbatar da adadin ɗaliban da aka sace ya kai 200 kamar yadda al'ummar yankin suke cewa, to ɗaliban da aka sacen za su zama mafi yawa kuma mafi ƙanƙantar shekaru da aka taɓa sacewa a jihar Kaduna. Abin da ke ƙara saka fargaba a zukatan ɗalibai da iyayensu game da makomar makarantu a faɗin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Jiya Laraba, 'yan siyasar kasar Haiti sun fara kulla sabbin kawance da suke neman haɗin kai da za su jagoranci kasar wajen fitar da ita daga tashe-tashen hankali na ƙungiyoyin 'yan daba da ya rufe babban filin jirgin sama na kasar, sannan ya hana Prime Minister Ariel Henry da ke fuskantar ƙalubale komawa gida. Al'amura da dama sun tsaya cika Haiti, inda har yanzu makarantu da wuraren kasuwanci a rufe suke, yayin da ake zargin ƙungiyoyin 'yan daba da ke rike da kimanin kashi 50 cikin 100 na babban birnin kasar Port Au-Prince, inda gawarwaki da dama ke yashi a kan tituna. An kuma kai har-har a manyan gidajen yarin kasar guda biyu, wanda ya sanadin sakin fursunoni sama da 4,000 a ƙarshen makon da ya wuce. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa take ciki na State of the Union a wani zama na haɗin gwiwar Majalisar Dokokin Ƙasar a daren yau Alhamis, yayin da yake ƙoƙarin bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu da neman 'yan majalisa da su yi aiki kan taimakon tsaro da kuma shawo kan masu kada ƙuri'a gabanin neman sake zaɓensa a watan Nuwamba mai zuwa. Biden ya faɗa a jiya Laraba a cikin wani faifan bidiyo da aka wallafa a kafafen sada zumunta na zamani cewa ya shirya bayanin ci gabanmu da aka samu da kuma shimfiɗa hanyar da ke gaba. Ana sa ran zai tattauna batutuwa kamar gine-gine da farashin magunguna da bashin ɗalibai da haƙƙin zubar da ciki da kuma taƙaita mallakar bindiga. Jawabin Biden na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin da alama Biden zai fuskanci tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a karawar da za su sake yi da suka yi a zaben 2020.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso sun ba da sanarwar kafa wata rundunar haɗin gwiwa domin tunkarar matsalolin ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. To sai dai duk da yake masana na ganin matakin ya dace, amma kuma suna ganin akwai ayar tambaya kan hanyoyin samun kudaden gudanar da sabuwar rundunar. Wakilin mu a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A ƙarshen taron kwamandojin rundunonin mayakan Niger, Mali da Burkina Faso da ya gudana a birnin Yamai ne, ƙasashen uku suka sanar cewa sun kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ƙawancen IOS da nufin ƙara jan ɗamarar yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Janar Musa Sallau Barmu shi ne babban kwamandan rundunar mayakan Niger.
Nous sommes arrivés à concevoir une force conjointe des pays de l'AES.
Yace mun kai ga kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen IOS wacce za ta fara aiki nan ba da jimawa ba domin tunkarar ƙalubalen tsaro a yankin mu.
Pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace.
Mai sharhi akan sha'anin tsaro Mustafa Abdullahi na kallon matakin ƙasashen IOS da muhimmanci.
Duka wannan ƙasashen uku da masu san juna suna cewa kuma tsakanin su ne sojawa, ina tsammani abu ne mai muhimmanci.
Hada karfin soja dubara ce da ka iya baiwa kasashen uku damar tunkarar barazanar da suke fuskanta daga ciki da wajen yankin. Kwanji kwararre akan sha'anin tsaro Abbas Mumuni, wanne yake da kwarin gwiwa a game da tasirin da rundunar ka iya yi a fagen daga.
Taron an yi shi lokacin da ita kuma Algeria ta kare wani wasan koyon yaƙi a can iyakanta ita da Mali. Alaƙoƙin da suke da Mali sun ɗan gurɓace kwana biyu. Na biyu, lokacin da Mali ta samu nasara ta anso arewacin Malin, ganin cewa dole in ka an shauri kuma ta an tsare. Abu na uku shine ana ganin kamar dai kwantar musane ake tsakanin ECOWAS da kuma ƙasashen IOS musamman Niger. Ana cewa ana aika hari ko ba za a aika hari ba.
Juye-juye mulkin da aka fuskanta a Niger da Mali da Burkina Faso a shekaru uku na baya-bayan nan sun yi sanadin mayar da su saniyar ware, lamarin da ake hasashen zai iya haddasa cikas wajen samun kuɗaɗen gudanar da sabuwar rundunar ta IOS. Kwatankwacin matsalolin da aka yi fama da su a zamanin Jesseng Sahel.
Yanayi watakila matsalar da za a samu ita ce matsala ta kuɗi ko ko ta makamai. Masu hannu da shuni suwa ne za su taimaka musu shine babban aya, don akwai Rasha, akwai Turki,
To sai mun ga yanda harakokin suka faru tukuna.
Sababbin salon yakin da kungiyoyin ta'addancin Sahel ke bujiro da su abu ne da aka yi amanar cewa karfafa matakan soja na iya tasiri kansu. Toma masana na shawartar masu ruwa da tsaki akan bukatar mai da hankali kan ayyukan kyautata rayuwar talakawa.
Dan ta'adda ana iya kashe shi, amma ta'addanci ba iya kashe shi da bindiga. Kenan ana son a kashe ta'addanci dole bayan bindiga tana aiki kuma sai an yi tattalin arziki, a yi iko na gari da adalci ba zalunci.
Dan yaki matsala an san yaushe yake fara, amma ba a san yaushe yake ƙarewa ba. Kuma shi wannan yaki na ta'addanci ba yaki bane wanda ake ce ma conventional, a'a shi yaki ne na mamaye, dole sai da wasu sa'o'i wanda ba dole ba sai na soji.
A watan Satumban 2023 ne kasashen Mali, Niger da Burkina Faso suka bada sanarwar kafa kungiyar kawance ta IOS, wacce a ƙarƙashinta suka ayyana cewa za su gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama. Farawa da matsalolin ta'addancin da suka addabi baki ɗayan yankin Sahel yau shekaru sama da goma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan warin jiki. Warin jiki yakan auku ne idan zufa da kuma ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya da ke kan fata suka haɗu. Akwai cututtuka da ke haddasa warin jiki, amma a wasu lokutan ana samun warin jiki ne sakamakon rashin tsafta ko kuma yanayi na zafi wanda gumi ke haddasawa ko kuma wani nau'i na abinci da ake ci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka.
Warin jiki yana nufin bromidrosis ko bromhidrosis ko kuma osmidrosis a turance ko in ce a likitance, wanda yawanci ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru 17 ko 18 ya yi sama, amma kuma yakan iya kama wanda suke shekaru 8 zuwa shekaru 14, sai dai ba can sosai ba. Haka ma kuma bai cika kama wanda suke shekaru 55 ya yi sama ba. So asalin min shekaru 17 ne, za mu iya cewa zuwa shekaru 50. Wannan kuma warin jikin abu ne wanda tabbas akwai abubuwan da suke iya janyo shi da wanda suke iya taka rawa sosai yayin da mutum yake da shi. Wayannan abubuwan kuma ba kuma bane illa glands din da suke jikin fatar mutum, wanda shine zamu yi bayani a gaba.
A likitance me ke kawo warin jiki?
Akwai wasu sinadarai wanda suke kasan fatar mutum, wansu abu shi glands. Wannan gland din specifically muna da apocrine gland, muna da kuma eccrine gland. Wannan apocrine gland da kuma eccrine gland din generally suna nan a kasan fatar mutum, kama da kasan hammata ko kuma kasan kirji, fata na kirji ko kuma na wato ainihin gaban mutum, wato al'aura kenan, ko kuma na cinya ko kuma na hannu ko na kafa tare da sauransu. Kowane dan adam kuma yana shi generally, dan suna da matukan amfani. Amfanin su kuma ba kuma bane illa yayin da mutum ya kasance cewa kamar zafi zai iya masa yawa, to sukan taimaka gurin thermoregulations. Thermoregulations kuma shine ya kasance sun rage zufan da zai iya daga mutum hankalin da ba a bukata. Kuma sai sa waɗansu da suke samu irin wannan zafin jikin ya kasance ba samu sun yi zufan da ya kamata ba, musamman a yara suka samu sun fara convulsing. Though wannan kuma ba wai zallan apocrine da kuma eccrine glands bane suke taka rawa, hadda sashi na kwakwalwa wanda shine yake controlling irin waɗannan zafi jikin na thermoregulation din, amma ba wannan ba. Ta fannin normal adam, shi wannan bromidrosis ko kuma osmidrosis ko bromhidrosis, wato wannan warin jiki ko kace gafin jiki ko kace wato ainihin doyin jiki haka, yana da rabe-rabe ne. Muna da apocrine bromidrosis, muna da eccrine bromidrosis, tare da apoeccrine bromidrosis. So shi wannan apocrine bromidrosis nan yawanci shine aka fi samun shi a jikin dan adam, saboda ya fi aukuwa ne a kasan hammata ko kuma ta gurin kirji ko kuma ta gaban al'aura haka, amma musamman ta kasan hammata, wanda ba komai bane yake taka taka rawa illa manyan abubuwa kamar haka. Na farko akwai irin su ammonia, wani sinadari ne wanda ake samun shi a jikin Adam. Akwai irin su fatty acid, musamman manya guda biyu a ciki. Na farko akwai wani E3 methyl 2 hexanoic acid tare da kuma RS3, muna da RS3 hydroxy 3 methyl hexanoic acid. Waɗannan manya-manya acid ne guda biyu tare da taimako na bacterial decomposition haka, musamman Carinobacterium. Yayin da ya kasance cewa ya yawa a jikin mutum, in suka zo suka haɗu waɗannan suka damu, to sai kasance cewa kuma sun canja yanayin fitar da wato a ce zufan da mutum da ya kamata a ce yayi wanda bai da wari, sai su maida wannan zufan mai wari, wanda zai kasance yayin da mutum yayin zufa sai kasance wari yana nan yana tashi. Wannan koda ma a ce bai zufa ba sai wannan warin ya fara kokarin ko kuma tunzura wannan tashin. To wannan shine problem din da ake samu na wannan apocrine bromidrosis nan. So shi kuma apocrine bromidrosis ba a cika samu shi cancan sosai ba, though shi kuma is more generalized, wato ya fi aukuwa a duka jikin dan Adam, amma kuma ba a cika ganin shi ba except in mutum yayi wani abu ne, ko kuma in ce yayin da mutum yayi wani abu ne shi kuma ya fita shi. Mutum in ya sha ne, ko in ya ci wani abu, ko in ya shafa wani abu ne bai karfa jikin shi ba, ko kuma bai karfa jikinta ba, to shine yake fara iya nuna alamun wannan apocrine bromidrosis din nan. Musamman abinci irin su kamar a ce albasa, ko kuma garlic, ko kuma a ce curry ya yawa a cikin abinci, ko ga wanda suka sa giya a gaba suke yawan sha, ko kuma in su sashi na abinci dai wanda ba a rasa, wanda mutum in ya lura yana iya daga masa wannan wadin jikin, to yana da kyau ya hakura ko kuma ta hakura da ci ko da shan wa'annan abubuwan. Wa'in suka ma magani ne irin su penicillins, grupin antibiotics ne, haka ma kuma su bromide, sisa ba a cika so ba taɓa so ba ma zan ce mutum ya zo na yaje ya ce zai sha magani da kanshi sai ka samu yayi treating wani problem, amma kuma ya ƙara haddasa wani matsalan a jikin shi. So an gudu kenan ba tsira ba. Apocrine bromidrosis wanda shine na gaba shine wanda nake cewa akan samu a yara wanda suke daga shekaru 8 zuwa shekaru 14. So shi kuma yawanci na ga samu auxiliary sweating ne, wato in ya kasance cewa kenan yaro yana yawan zufa, wannan kuma zufan akan same shi ne yayin da yaro ko kuma yarinyan suke yawan wasa, ko kuma suka dan yi kwallo, suka yi guje-guje da sauran tsalle-tsalle haka, wanda ba laifi bane, yana da matukan kyau saboda yana taimakawa gurin gina jikin su tare da ƙara lafiyar su. Amma kuma laifin shine yayin da su gama wannan wasannin, suka gama zufan nasu, sai iyaye kasance ba su tsananta musu sun je sun yi wanka mai kyau ba. Wayansu za a iya ce musu je su yi wanka, su je su jajjaba ruwa a jikin su, wayansu kuma za a je su ce ko su je su wanke jikin su, wayansu ma ba a damuwa da su, ko za a je a yi sallah. So irin wannan zufan da zai iya aukuwa ya ta yin yawa, ko yaro baya iya wanke jikin da kyau har zo ya developing, to shi ma ba amma wanki bane zai iya causing wannan apocrine bromidrosis. Sai ga yaro ne gashi nan dai din shekara 11 ne, amma kuma akan iya jin irin wannan warin a jikin shi. To sisa in dai ba wai wani abu ba, yana da kyau mahaifi ko mahaifiyar su kasance su ne da kansu, ko kuma wani babban wa ko wani babban ya su kasance su ne suke wanke su, su wanke jikin su da kyau yanda ya kamata, to yana taimakawa gurin prevent one form of apocrine bromidrosis.
To menene ma bambancin warin jiki na rashin kula ko kuma rashin tsafta da kuma warin jiki na ciwo?
Warin jiki na rashin kula shi ma yana aukuwa sosai a wannan environment, dan da yawa daga cikin mutane ba bromidrosis suke da shi ba, ko kuma osmidrosis, wato suna da shi general poor hygiene ne, wanda wato ba sa samun dama ko in ce ba sa tsafta jikin su yanda ya kamata, kuma ba sa yi kwata-kwata. Akwai wanda shi wanka ba matsalan shi bane, wanka ba matsalan ta bane, su ba sa yi sai in sun kama za a je wani taro, ko za a zo a ce akwai wani event, ko kuma wa'insu ranaku specifically a ce ko in zai je church ne, ko in zai je masallaci ranar juma'a, sai wani ya kasance cewa yana tsafta jikin shi. To ko kuma wannan gashi yana tsafta jikin shi, amma kuma shi kanshi ya san cewa ba wanka mai kyau yake ba, ko ba wanka mai kyau take ba. Amma akwai wanda suke wanka mai kyau din, amma still akan samu irin wannan body odor din, musamman ga wanda ya kasance suna barin gashi a kasar hammatansu, ko kuma gashi a kirji in maza ne, tare da gashi a private part in maza ne, ko kuma mata. Sisa inda hali yana da kyau koda a so daya a sati, in mutum ya lura cewa irin wannan body odor da yake da shi ba wai na rashin lafiya bane, yana da kyau mutum yana shaving, tana shaving kowane sati sau daya, wannan yana taimakawa gurin rage gashi. To yayin da ya kasance wannan gashin ya ragu kuma, to ba za ana samun secretion din wannan apocrine tare da apocrine gland din yayi yawan da zai kasance cewa ya hadu da bacteria da zai jawo wari ba, to sai kasance in ma za a samu warin ba mai yawa bane. Amma akwai wanda shi kuma sana'an shi ne wanda dole sai ta kama yayi a kasar ranan da zai zo ya zufa, to kaga irin wannan ba za ka ce bari ba, dan ba za ta yi ba, dan dole ne mahalaliyan shi, dole ta nemi halaliyan ta. To irin wannan shawarin da ake bayarwa in ya kasance cewa body odor su ko wani jikin su yayin da suka yi aiki ne suka yi zufa, to yana da kyau ya kasance sun iya bin hanyoyin da za su bi dan su tabbata cewa wannan zufan sun wanke shi yanda ya cancanta. So ta fannin kuma wanda warin jiki na shi kuma ciwo, muna da a lot of cututtuka wanda su kuma dama suna zuwa da irin wannan wato ainihin warin jiki, wanda sun fi karfafawa ta fannin ekranci wannan bromidrosis ko kuma yanzu an ce under metabolic conditions that are more related to show an ekran bromidrosis kuma zuwa ce irin su trimethylaminuria wanda aka fi sani shi da fish odor syndrome wanda matukan wari ne ko in ce gafi ko doyi mai bala'in kafi wanda mutum da yake da shi wa'ansu har sukan samu depression saboda suna tsoron shiga cikin mutane ko kuma mutane suka ji su sai su ga kamar suna ja baya da su so muna samu su phenylketonuria akwai irin su odor of cat syndrome muna da irin su sweaty feet syndrome muna da other ones wanda they are more related to su kuma generalized bacterial infection musamman non da carina bacterium suke causing wannan abu shi erythrasma muna da irin su intertrigo muna da irin su trichomycosis axillaris ko kuma trichomycosis pubis wanda dukkan su bacterial infection ne yayin da suka yi yawa sai kasance suna depositing tare da wari ko kuma in ce sun bayyana features din su tare da wari wato mutum ba mamaki wani ya da kuraje akwai kaikayi akwai kuma komai bai sasabi amma kuma sai ya accompany din wannan alamomin tare da wari a jikin shi so kun ga irin wannan conditions ne wanda su ma daban-daban ne so akan same shi yayin da mutum ba wai yana da rashin lafiya ba shi wannan warin jikin ko kuma akan same shi yayin da mutum yake da wato ainihin lafiyar shi wato amma kuma yana da irin wa'annan ɗaya daga cikin conditions din da na faɗa wanda shi ma kowanne akan bada irin nashi kulawar da zamu tattauna a gaba
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin yazo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
To a gaida Hawwa Umar. To da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice.
Kungiyar Hamas ta faɗa yau Alhamis cewa raugarta ta bar birnin Alkahira na ƙasar Masar wurin da ake tattaunawa da ta mai da hankali kan cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila kuma za a ci gaba da tattaunawar a mako mai zuwa. Sanarwar ta Hamas ta biyo bayan kokarin da kasashen Amurka da Masar da Qatar suka yi na tsawon makonni akan wani shiri da ya hada da dakatar da yakin na tsawon makonni 6 tare da sako wasu da ake garkuwa da su a zirin Gaza da kuma wasu fursunoni da ke hannun Isra'ila. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus har lahira wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati a yankin Karelia na arewacin Rasha a madadin Ukraine. Hukumar ta FSB ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin Olenet mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar Rasha da Finland. Yau Alhamis ministan harkokin wajen kasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan kokarin dakile bunƙasar Sin ta hanyar kakaba mata takunkumai ya kuma jaddada aniyar Beijing na tabbatar da tsarin duniya da kawayenta irin su Rasha. Da yake magana da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na majalisar dokokin kasar ta je Kanayika, Wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin Sin da Amurka ta sami ingantuwa tun bayan taron da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Sin Xi Jinping suka yi a watan Nuwambar bara. Har yanzu akwai kuskuren fahimtar Washington game da kasar Sin mai yawa kuma bata mutunta alkawuran da aka yi a lokacin taron ba. Jiya Laraba 'yan siyasar kasar Haiti sun fara kulla sabbin kawance inda suke neman haɗin kai da za su jagoranci kasar wajen fitar da ita daga tashe-tashen hankali na kungiyoyin 'yan daba da ya rufe babban filin jirgin sama na kasar sannan ya hana Prime Minister Ariel Henry da ke fuskantar kalubale komawa gida.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sannan kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 8:30 agogon Najeriya a Niger Kamaru da wato karfe 8 kenan da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu Peter Handley ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.